they speak for you. Doing things in your name, things you would never do. When thoughts swim like these, tell me how anyone to get any done. Yeah, 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 yeah. Throwing your hands up does something. They speak for you. Doing things in your name, things you would never do. When thoughts swim like these, tell me how anyone with living to do is supposed to get any done.
Da 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 da